Rahotanni daga garin Oyibo da ke jihar Rivers na nuna cewa akalla mutane 10 ne suka halaka a sakamakon fashewar wani bututun mai mallakar kamfanin man Shell a yankin na Niger Delta. Wannan lamarin da ya faru ne a layukan 55 na garin al'ummomin Konkom da ke karamar hukumar Oyibo da ke jihar ta Rivers. Tuni da rundunar ƴan sandan jihar Rivers ta tabbatar da faruwar wannan lamarin. DSP Imoni Inamdi shine mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar, yace
I can confirm it happened when engineers from SPDC were carrying out your team maintenance and it caught fire and people went there to scoop for the product as until the number of cars out.
Yana cewa ne mun tabbatar da faruwar wannan lamarin, kuma wannan gobarar ta tashi ne a sakamakon gyaran da injiniyoyi ke yi akan bututayen mai a wannan yankin, kuma mutane da dama sun jikkata. DSP Imoni Inamdi ya kara da cewar
some persons died. They died in the process, but as of yesterday we still got about 10 persons. Maybe before as we resume tomorrow, they're getting to be able to tell us.
Yace mutane da dama sun mutu sakamakon hadarin, kuma farkon faruwar wannan lamarin kimanin akalla mutane 10 ne suka mutu. Amma nan da wani dan lokaci bincike zai tabbatar da waɗanda suka mutu, kuma kawo yanzu jami'anmu na ƴan sanda sun killace inda lamarin ya faru domin gudun abinda ka iya biyowa baya. Wani ganau Mr. Mark Elenu yace
my name is Mark Elenu. It was caused by vandal. Those who usually go there open pipe in order to get crude from pipe. And
yana cewa ne tabbas wannan lamarin ya faru ne sanadiyar fasa bututun mai da barayin mai ke haddasawa a yankin na Niger Delta. Sannan kuma akwai zargin cewar pipeline mallakar kamfanin man Shell ne, inda lokacin da abin ya faru al'ummomi da dama suka yi kaura ta dole tare da gudun tsira da rayukansu.
Alleging that the pipeline belongs to Shell Petroleum Development Company.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna alhininsa akan irin hasarar rayukan da aka tauka a sakamakon irin yadda kone-konen bututun mai a yankin na Niger Delta ke haddasa hasarar rayuka da dimbin dukiyoyi. Rahotanni da dama dai na nuna cewar irin wannan ya sha faruwa a yankin na Niger Delta mai arzikin mai a sakamakon satar danyen mai da ake zargin barayin mai na yi a yankin mai arzikin mai. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.